Zanchi, Zanchi.
Maker Productions.
He is a chief. Na faraga dai ta ina. In har mun jira to mata tauna. Waki ni su ne delita fina. Aiki nan zane har ya amfana. Sako an ce makoko gashi mai neman ratsi hanya tashi aikin alkhairi an ce dashi mai zigoge maki ma barshi sai an tauna ai za ai goshi sannan sallah sai an sago shi sakon in ne ma ciwo barshi in har kalamin ta tofan shi yardar Allah ba ta jin kushe farko zai yi aisa har karshe
haka to